Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon BOA Africa da ke a mita 102.5. sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau Laraba 7 ga watan Nuwamba shekara 2018 suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da masu ran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da ake dakon sakamakon zaben da aka gudanar jiya Talata a nan Amurka za mu kawo muku fashin baki inda za ku ji
dinnan a tafi cewa su ainihin ƴan Republican za su riki ainihin majalisar dattawa sun samu sofa sun samu kamar ƙuri'u a sanatoci 50 kenan.
Za kuma kawo muku ci gaban muhawarar da wasu ƴan jam'iyyu daban-daban a nan Amurka.
Ba wanda ya taɓa bawa da suka shigo ba su kan gada ba ya zama da su 'yan kasa ya ba su ikon zama 'yan kasa kamar Ronald Reagan. In kika duba fatin guda biyu akwai masu ra'ayin riƙau, akwai wanda za ki ga tsakiya suke, akwai kuma wanda ta can gefe suke.
Haka kuma za a ci cewa majalisar dokokin jihar Kano ta ce za ta ci gaba da binciken zargin karɓar rashawa da ake yi wa gwamnan jihar duk wanda umarnin kotu. Ba za mu samu damar kawo muku shirin demokaraɗiyya ba saboda zaɓen Amurka. Yanzu dai ga yadda duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Jam'iyyar Democrat ta nan Amurka ta kwaci rinjaye a majalisar wakilan Amurka a zaben rabin wa'adi da aka gudanar a jiya Talata, yayin da jam'iyyar Republican ta ci gaba da rinjaye a majalisar dattijai. Wannan zai sauya shugabanci a Washington, kana kuma zai iya yin tasiri a shugabancin Trump. Wannan kuma yana nufin majalisar wakilan za ta iya kaddamar da bincike akan gwamnatin Trump. An gudanar da zaben ne akan kujerun majalisar wakilai 435 da wasu kujeru 35 a cikin kujeru 100 na majalisar dattawa da ma wasu kujerun gwamna a jihohi 36 cikin jihohin Amurka 50. Yayin da aka bude zaɓe a jihar California da ke yammacin Amurka, wani mai kada kuri'a Richard Levitt ya ce fushi ne ya sa mutane da dama suka fito wurin yin zaben.
I think a lot of people are angry and want change, but that doesn't mean they'll get it.
Mutane yana gani mutane da dama suna tare da fushi ne kuma suna neman wato su samu canji a harkar siyasar Amurka, shi yasa suka fito yin zaben, amma kuwa hakan bai nufin za su samu canjin da suke so, kuma shi ma ya ce hakan yasa suka fito yin zabe. Bayan bincike na shekara guda yana neman inda zai kafa ofisoshi guda biyu, wato kamfanin kasuwancin yanar gizo na Amazon ya samu inda zai kafa waɗannan ofisoshin. Da farko ɗaya ne yake nema, amma yanzu zai kafa guda biyu, kuma waɗannan ofisoshin za su yi kyakkyawan tasiri a inda za a gina su: birnin Long Island na New York da kuma Crystal City na arewacin jihar Virginia da aka zaɓa domin a gina ofishin, a cewar wata majiya wacce take da bibiya akan tattaunawar Amazon. Tun da farko kamfanin da ya yi alkawarin samar da gudabun ayyuka 50,000 tare da biyan albashi mai tsoka, wanda shugaban zartarwa na kamfanin Jeff Bezos ya ce zai kai adadin ma'aikata da suke aiki a shelkwatan kamfanin da ke jihar Seattle. Amma tana yiwuwa Amazon za ta raba ma'aikatan a wuraren guda biyu daidai wa daida. Abinda babu tabbaci a kai a halin yanzu shine ko sababbin ofishin ɗaya zai zama shelkwatan da za a yi amfani da shi. To abin tambaya shine ko Amazon na zai yi wannan aikin a ɗaya daga ciki a matsayin helkwata. Kolko ya ce helkwatan ita ce wato shugabannin kamfanin za su zauna. To sai dai ba iya gano inda shugabannin Amazon kamar mai kamfanin da ake kiran shi Bezos ya fi yawan zama ba. Idan kuwa har Amazon ya raba ma'aikatan 50,000 wuri biyu, to hakan na nufin ofishin ba za su yi girman irin na Seattle ba, inda akwai ma'aikata sama da 40,000. Hukumomin Somalia sun ce sun fara binciken mutuwar wasu fararen hula guda hudu da aka ce rundunar kwantar da tarzoma ta majalisar ta tarayyar Afirka sun kashe su a jiya Talata bayan fashewar wani bam a gefen hanya wanda yake auna ayarin rundunar zaman lafiyar. Bam din ya tashi ne a gundumar Huliwa dake arewacin babban birnin kasar Mogadishu kusa da mararraban Balad wanda kuma ya lalata motar daukar ruwa. Wasu shaidun gani da ido sun fada wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa bayan bam din ya tashi sojojin zaman lafiyan sun yi farautan waɗanda suke ganin su ne suka kai harin, nan ne suka harbe wasu fararen hula guda hudu a wani shagon gyaran mota wanda ke kusa da wurin. Waɗanda aka kashe sun je sun hada ne da direbobin motocin jama'a da wani direba da motarsa ta lalace. Jama'an Somalia sun ce sun tabbatar da harin bam din akan ayarin sojojin kuma mutuwar da ta biyo baya. Shedun da iyalan da na waɗanda wannan abin ya rutsa da su sun zargi sojojin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka da kashe fararen hulan bisa ganganci a matsayin martani. Mai magana da yawun sojojin zaman lafiyan da ake kira Amir Suma a takaice ya ce rundunar tana kokarin tattara bayanai akan wannan batu.
Baba ya kuma kirki ne karanto labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yayin da anan Amurka ake dakon sakamakon zaben ƴan majalisu da na gwamnoni da aka yi jiya Talata, na tattauna da mai fashin baki kan harkokin siyasar Amurka Malam Hassan Sallauji Biya, inda na tambaye shi ya yake ganin sa yadda sakamakon zaben zai kasance.
To asasilu yanzu nan kafin mu fara wannan interview da kai, yanzu nan aka faɗi cewa su ainihin ƴan Republican za su riƙe ainihin majalisar dattawa. Sun samu sofa, sun samu kamar ƙuri'u sanatoci 50 kenan. To ka san dama
wato dama abinda suke bukata kenan,
dama abinda suke bukata kenan su riƙe rinjayensu. Hasan dama kuma in ma suka kara doka ɗaya yanzu to cikin wanda suka rage ba a riga aka faɗi sakamako ba. To wato suna da wata irin tazara kenan a yanzu, a inda ake yanzu haka shugaban mataimakin shugaban ƙasa dama shi yake kada ainihin ƙuri'ar rinjaye tunda shi kuma Republican ne. Duk abin da suka zaba zai zaba tare da su don su zama 51.
Wato idan suka kunnan doki kenan sai mataimakin shugaban ƙasa ya zo ya zaɓa ɗaya daga ciki sai ya raba gardama kenan.
Kwarai kuwa, kwarai kuwa. Kuma yanzu mun san cewa Mike Pence dai ɗan Republican ne, kuma guda abin da suka zaɓa yana zaɓa tare da su. To a takaice dai ƴan Republican, ɗan jam'iyyar Republican sun riƙe rinjayen su a majalisar dattawa.
A majalisar dattawa. To me ake ciki a majalisar wakilai, ya kake kallon lamarin zai faru?
To majalisar wakilai nan abinda mutane aka yi ta kafafen yaɗa labarai da masu sharhi suke cewa shi ne da masu ainihin ƴan jam'iyyar Democrat ana ganin cewa za su samu nasarar kwace ainihin majalisar wakilai, ya zamanto cewa suke da rinjaye, suke da iko da wannan majalisar. To a yanzu haka kamar yanzu da muke magana da kai, gaskiya saura kaɗan ya rage masu su samu wannan nasarar. Bifi ɗan ƙuri'u 10 wani abu ba su kai ga wannan namba ta wajen 230 da ake tunanin za su kai. In hakan ya faru to automatically suke da ainihin rinjaye a cikin majalisar wakilai. Ana tauta da zan duk da ba a gama kaɗa ƙuri'u, ba a gama ƙidayar ƙuri'u ba a ko'ina a faɗin Amurka, amma ana tunanin cewa lalle-lalle abubuwan alƙaliman da suke suna nuna cewa suna gab da cimma wannan nasara.
Malam Hassan, to akwai naga cewa kamar 'yan siyasa sun maida hankali akan wasu jihohi kamar jihar Georgia da Florida. Me yake kawo haka? Me yasa suke maida hankali a kan duba cewa akwai jihohi 50 a gefe guda?
Wato kamar mu fara da maganar Georgia nan. Kaga Georgia wato tsakiyar kudancin Amurka za a ce take kenan, kuma jiha ce wadda aka san ta da jimawa ta ƴan ra'ayin Republicans ne. To abin da ya faru a wannan karin ita wannan Stacey Adams ita ce attacker Democrat, bayan ga cewa ita baƙar fata ce. To ita kuma wato yanda ta yi gwagwarmaya a lokacin da aka yi zaben fidda gwani ta zo ta bige mutane da yawa wanda suke da suna a ainihin jam'iyyar Democrats a wannan jiha kai tasiri. To ana ganin cewa kamar zai zama wani zaɓe mai tarihi ya kasance cewa jiha da take jajjawar kasar nan jashi ne a kamar Republicans jajjawar kamar Georgia ya zama mace kuma bakan fata ta zo ta dauki wannan jihar. To shi yasa kaga duka wato an sa wuta an sa nazari akan wannan jihar ta Georgia.
To ina zaben gwamnoni kuma?
To gwamnoni kamar kuma yanzu a jihar Florida da muke magana shi ma ta san Andrew Gillum wato yana can yana fafatawa da ainihin DeSantis. To shi ma ana ganin wani zaɓe ne mai tarihi saboda ita ma jihar Florida ita ma jajjawar take wato ta ɗan Republican ce kuma gwamnan da zai sauka yanzu shi ma Rick Scott shi ma Republican ne. To ana ganin shi wannan baƙar fata in ya iya ƙoƙarin kwace ainihin wannan jiha ya zama zai zama gwamnan na farko shi ma baƙar fata a wannan jiha.
To mun ga a cikin wannan zaben mun ga cewar shugabanni na siyasa sun fita sosai kansu da kafarsu musamman kamar Donald Trump ya fita sosai yayi campaign wa ƴan jam'iyyarsa ta Republican. Me hakan yake nufi gare shi tunda yanzu ya rasa majalisar wakilai yana da majalisar dokoki shin haka zai sa ya ci gaba da aiwatar da ayyukansa da yake son yi kuwa?
Wato tsoron fargabar Donald Trump shi ne ya rasa majalisar wakilai saboda idan ya rasa majalisar wakilai wato zai zama irin abin da zai iya zama wani abin da ake cewa irin lame duck president na wato shugaban kasa ne kana yika
wanda baya yin komai
yawa wani abu dai muhimmi kamar wani abin doka wata take da ƙarfi wadda take sai ta bi ta hanyar majalisar dattawa da majalisar wakilai.
To mai fashin baki kenan ka al'amuran siyasar Amurka Malam Hassan Sallauje mun gode. To daga batun siyasar Amurka zamu leƙa Najeriya kafin mu sake dawowa nan Amurka. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta ce za ta ci gaba da binciken zargin fifan bidiyon da ke nuna gwamna Umar Ganduje da wato Abdullah Umar Ganduje yana karɓar rashawa daga wasu ƴan kwangila a jihar Dokko da umarin da kotu ta ba su. Azantawa da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari shugaban kwamitin honorable Baffa Abbadan Agundi ya fayyace dalilinsa na ɗaukar wannan mataki.
To na farko mun yadda cewa ya kamata majalisar dokokin jihar Kano ta girmama kotu, ma'ana mu je kotu mu ji kira da aka yi mana mu kuma faɗi irin namu tunanin. Na biyu a fahimtar mu da aikin wannan kwamiti da muke yi, muna yin sa a doren kundin tsarin mulkin Najeriya sashi na 128 da 129 kuma muna ganin muna yin abun da yake na daidai. Bayan wannan za mu ci gaba da aiki na kwamiti kamar yadda ita kotu ta ce mu je ne ba daina aiki ba, ba ce mu daina aikin da muke yi ba, amma in kotu ta muka je ta fassara cewa abinda take nufi mu daina aikin yi ne za mu girmama kotu domin bai kamata a ce majalisar dokokin jihar Kano ce za ta ki bin umarnin kotu ba.
Kenan kamar yadda kuka tsara za ku ci gaba da bibiyar zancen faifan bidiyon nan da ƙwararru da lauyoyin ɓangarorin nan biyu.
Za mu ci gaba da aikace-aikacen kwamiti kamar yadda na gaya maka. Amma idan zuwa Monday ranar Litinin sai kotu ta ce abinda take nufi mu dakatar da duk wani aiki, to sai mu girmama kotu a matsayinmu na masu yin dokar da kotu take fassarawa.
To tunda haka ne yaushe ne za a zauna domin tantance wannan bidiyo da ƙwararru da kuma lauyoyin ɓangarorin da kuka ambata a baya?
Kamar yadda muka gaya ma dokar wannan gida ta faɗi cewa wannan aiki ne da za ka yi shi a zaman sirri na majalisa, bai kamata kuma in maka bayanin wannan ba zaman sirri ba kenan. Don haka in an yi haƙuri za a je kowane irin matsayi ne akai.
Amma ran Juma'a da wakilin gwamna ya zo kun ayyana ranar Talata a matsayin ranar da za ku yi zama ko da yake a lokacin ma ba ku ayyana wurin ba.
Haka yake.
Yanzu yaushe ne za ku zauna kenan?
An canza kaji wata sanarwa da ta canja abin da aka faɗa ne?
Ai Talatar kuma ta wuce yau kenan.
Sai kuma aka ce maka an zauna ko ba a zauna ba?
Daga cikin da'awar lauyoyin nan sun ce ba ku fa da hurumi dangane da zancen binciken nan, huruminku kawai na zancen budget ne ko ba a yi shi daidai ba ko wani abu mai kama da haka.
To kamar yadda ka sani muna ja domin muna ganin muna aiki ne akan doka, amma duk lokacin da wani dan kasa izo ya ce yana da wani abu da zai faɗa ko da'awarsa kuma sai ita fa kotu to ya kamata shi wannan da yaje mu girmama shi ita kotun da aka je gabanta mu girmama ta watakila zamu iya samun ƙarin ilimi da mu da su ko abin da muke faɗa gaskiya ne ko wanda suke faɗa gaskiya ne
wasu na ganin wannan order ta kotu kamar ta karya lagon ku na aikin nan haka abin ke
a ko kusa ai duk lokacin da kake tafiya a cikin tsari na aiki na gwamnati ya kamata ka san akwai matakai da yawa da yawa da zaka tsallaka su kuma ɗaya daga cikin matakan nan shine akwai ita kotu wadda ita ma zaman kanta take yi in wani abu ya fado kada ya baka mamaki amma ka girmama abin da aka zo yi shine abin da muke gani
amma honorable akwai masu ganin cewa fa su lauyoyin nan ma dai akwai zargin kaman wasu ne da watakila ba sa so watakila majalisa ta ci gaba da wannan aiki suka yi amfani da su ku ya kuka kallon wannan batu
to komai zai iya faruwa ba za ka iya yanke hukuncin menene ba watakila yancin su ne yan kasa ne Allahu alam
an ce kana fuskantar matsalan ba aikin nan haka ne
babu wanda ya matsa mana kan wannan aiki da muke zuwa yanzu kuma an matsa mana zamu iya fada ko daga bangaren waɗanda suka yi ƙara suka dinga zuwa da tarnaƙin da zai hana aiki sai mu fito mu fada in daga bangaren wanda ake kalubalanta ne sai mu fito mu fada amma zuwa yanzu ba mu samu wani abu da ya hana mu gudanar da aikin mu ba
to madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC a gomana cewa karfe 12:16 to yanzu kuma zamu koma Najeriya inda zamu kawo muku ci gaban wato muhawar wasu ƴan Najeriya dake cikin jami'u daban-daban a nan Amurka da suka hada da Eliyakub wato Malam Aminu Eliyakub da Malam Yahya Nok da kuma Hajiya Hurira Musa
a gaskiya ban yarda da abin da ya faɗa especially wannan ƙarshen maganan da yanzu yake na maganan cewa wai zaka shigo da ka'ida kamar yanzu wannan maganan da Trump yake faɗa na caravan din nan most of the mutanen nan da za su asylum seekers so in za su zo an riga za an musu takardun su ba wai za su shigo kawai su bude kofar
amma Hajiya gaskiyan lamarin waɗannan bakin da ake magana din nan kimanin 7,000 da suke dinkaruwa idan kina sauraron labarai zaki ji cewa wannan gwamnatin abin da take faɗa shine kafin su shigo sai sun tsaya Mexico nan sun nemi yancin samu mafaka din nan daga Mexico kafin su shigo ba wai sai sun shigo tukuna a ba su mafaka ba kuma kamar yadda ya faɗa in kina kallon talabijin kina sauraron labarai mutane ne ba kadan ba suke kokarin shigowa a lokaci daya to daidai ne a bude kofar nan su shigo ba tare da an tantance wa ke shigowa
ba abinda democrat suka ce kenan ba ma fa ba a ce wai kawai mutane a bude musu kofar su shigo ba wanda ya dube su amma dai a mutunta su shi fa ba mutunci kowa fa ya mai da shi kai baka da hankali ya degrading mutane da immigrant da da ake daukaka su a kallon su da mutunci amma yanda yanzu shi ya mai da kowa in dai kai ba wai shi ba wai wani abu bane abinda ke ba ma democrat haushi da yake mai da cewa in kai waki ne in kai Spanish ne ake wulakantawa amma mutanen da suka fito daga Europe da suka fito daga Russia da suka fito daga waɗansu garuruka ai baya musu wannan wulakancin
yawa to Hajiya me zaki ce game da waɗanda suke cewa su ƴan jam'iyyar Democrat suna neman baki su shigo nan ba dan wani abu ba kawai dan dai a jefa musu kuri'a suna gani domin aka ba su wannan dama za su ce tunda ku ka ba mu dama ainihin abin da yasa ƴan Democrat suke dunguman bakin na kawai don samun kuri'a ne in aka tsaya zabe ne me zaki ci gaba da
I don't think abin da yasa kenan ba I think party in democracy su dai suna da san mutane shi yasa na ta mamaki da malam yace wai republican na san mutane I agree with you gaskiya ni democracy da take the fairness da take zama irin ku sai kyauta bana san shi wannan a democratic party ba ni son wannan amma in ka ce wai ayi dai yanda aka ce na belief din America kai ka zo nan kai aikin ka ka tsaya ka bi law and order zaka zama duk abin da zaka zama shine ni nake na san cewa democratic party tana yi amma wai a ce wai republican party wai ta fi da democratic party san mutane to gaskiya ban yarda da wannan ba amma inda nake ga republican party sun yi dan daidai okay din ba za a zo a ba kowa kome kyauta ba it's not right ba za ka zo ko wani abin da wa'ansu din suke zama to the extreme Republicans kuma suna extreme din na cewa su ringa wulakanta mutane su tsorta su kai kuma wa'ansu ma akwai wa'ansu democratic din da suke cewa wai a ba mutane kyautan wannan a ba wannan wannan gaskiya ba ai daidai ba mu koma yanda da muke ta a middle kin gane
to eh wato bari mu je middle din shine Eliakub shi da yake independent to kai Eliakub ya kace ganin menene raunin jam'iyyar Republican menene raunin jam'iyyar Democrat menene kuma karfin waɗannan jam'iyyu a ganin ka da yasa wani lokaci ka jefa mu dan Republican wani lokaci kuma ka kada ma dan Democrat kuri'a
kai kin ga shi yasa bana cikin ko daya saboda zan iya faɗa abin da nake so akan kowace jam'iyyar
duka
maganan da wato bakin ku biyu suka yi magana suna da alaka a ciki amma kuma kamar yadda shi malami ya ce Democrats ba wai suna son necessarily suna son mutane bane duka in kika duba cikin partin da Democrats da Republicans akwai wanda wato masu ra'ayin riƙau wanda ba su san canza abubuwa kamar yanzu misalin wanda za a ce sun shigo kamar refugees ai babban jagoran da Republicans suke gayyara da shi to Ronald Reagan har yanzu ba wani president wato shugaban kasa da ya taɓa bawa ban san kuma ko wato bakin ki biyu suna nan ba lokacin Ronald Reagan yana shugabanci a ƙasar nan amma lokacin ai ina nan lokacin ba wanda ya taɓa bawa wato kamar masu zama wanda suka shigo ba su kan kada ba ya zama da su yan kasa ya ba su ikon zama yan kasa kamar Ronald Reagan kuma in kika duba tarihi haka Republicans suke duk in kika duba partin guda biyu akwai masu ra'ayin riƙau akwai wanda zaki ga tsakiya suke akwai kuma wanda za su kuma ta can gefe suke to yawanci wajen da matsalan ke tasowa shine in aka zo aka samu a ce kamar yanzu Trump kamar yadda malama ta faɗa ba dan Republican bane in kika duba akwai interview da ta faɗi shekaru da suka wuce suke yake cewa an zai har zai takarar shugaban kasa zai fi samun wato ragaman a Republican Party ba Democrats ba saboda ya san abin da Republicans suke so abin da kuma yi amfani da shi shine kiyayya ga mutane kamar shi malamin in ya duba tarihi a yawanci abin da yake faɗa kawai wato yana striking fear ne kiyayya na mutane musamman turawa da yadda da suke tsoron bagake da kuma baki da suka shigo abin da yawanci Trump ya yi amfani da shi kenan ya samu kura da kuma ƙarya duk wannan yana saboda haka in kika duba partin duka guda biyu da Democrats and Republicans suna da shashi akwai wanda suke hannun dama can akwai wanda suke hannun hagu can yawanci kuma zaki samu wanda suke tsakiya tunda akwai wanda za su wanda ra'ayin su in ya zo daya ya kan zo daya da ƴan Democrats din akan wasu abubuwa kamar tsaron kasa kamar wasu abubuwa haka abubuwa da hakan nan da kuma kashe kuɗi da gwamnatin kasa take haka kuma zaki samu a Democrats akwai wanda suke tsaka-tsakiya kuma to saboda haka duka akwai su shi yasa ni daman tun farko ban yi rajistar wani party ba independent ne zan iya jefa kuri'a duk wanda na ga ra'ayin sa ya kusan kamar nawa kuma akwai su a party Democrats akwai su a party Republicans amma ina ji bai ga ba wai an ce Democrats Republicans akwai wanda ba su san mutane haka kuma a cikin Democrats akwai wanda ba su san mutane musamman baki da suka zo musu kasa wanda suna musamman kuma zan ce turawa wanda sun zo kasan nan suna ganin cewa babban dalili shine cewa suna ganin karfin su yana raguwa saboda in kika duba data na haihuwa turawan ba sa haihuwa da yawa kamar replacement ba abin da ake kira replacement ba sa haihuwa sosai kamar na jihar Ohio yanzu yawanci in kika hada yan Africa da yan Latino da suke sun kusan kama su wayannan sau yawancin su kuma wanda suka yi tsofi ne saboda ka suna ganin suna mutuwa al'adar su suka saba da shi yana tafiya wasu al'ada daban wasu ko musulmai wasu ko da kristan ne al'adar su daban kamar yan Afirka da shauransu abin da yake tsoron su kenan kuma abin da Donald Trump ya amfani da shi kenan da kuma wasu karerai hakan nan ya samu goyon baya a wajen su amma tun da yanzu kin ga sha'anin zaben da za a yanzu yawanci sun waye sun ga abin da yake da shi tunda yawanci akwai yan independent suka masu voting so suka sashi a office da kuma wasu Democrats ne amma kuma ra'ayin su da irin wannan din suna so amma suna tsoro su zuwa su fita su fada haka kuma akwai Republicans wanda suna masu goyon bayan su masu ra'ayin kaɗan daman suna da wannan ra'ayin amma kuma ba sa so su fito fili su fada saboda haka yanzu sun samu wanda zai fito ya fada Donald Trump ba zai ji tsoron kowa ba shi yasa suke goyon bayan shi
ajiya an kin gani ko mu Republican ba mu damu ko wanda kallon kake ba amma in dai zaka yi aiki kana son America, kana son jama'a a zabe ka. Ai mun bi color shi president da ya soka kafin Trump ya shiga, first black president, amma me ya ma black people, bai musu komai ba.
Yawa to ka bayyana haka a lokacin baya, amma
ne ba mu damu, muna bin halin mutum ne, ba kalan jikin mutum bane, haka Republican suke.
Yawa to Eliakub, kai ka rufe mana wannan babin, kai a matsayin ka na independent, ina ne kake gani za a nufa da zai kawo inganci da cigaban Amurka?
America za ta ci gaba, Trump ko ya so ko bai so ba, in ma ya sake ci karshe wata shekara shida ne nan zuwa gaba, shikenan ya zama tarihi. Batun cewa na Georgia ita wannan mata yar baka da wannan na Florida dan baki, in sun ci ina muna zato za su ci gaba yadda abubuwa suke tafiya, amma in sun ci kamar ni nake a haro, ba wani abu zai inganta ni da shi ba, saboda abubuwan su da za su yi wato na mulki da shawaran su a jahan su ne kawai, a jahan su ma akwai abubuwan da za su yi, wasu kasa, wasu gundumomin suna da independent da za su yi abubuwan su da dokoki nasu, saboda haka abin da za su yi a Florida da abin da za su yi a Atlanta ba shafana zai yi ba. America gaba daya za ta ci gaba, kamar yadda nace Trump in ma ya sake ci, sun dauki yan demokradiya, sun dauki gwamnati, wato majalisar tarayya, watakila ba za su, akwai abubuwan da za su yi, zai iya shafana ba zai iya shafana ba, in ka wato wanda sha'anin abubuwa wato na arzikin kasa is cyclical in nature, duk wanda ya san wato tarihin economics is cyclical, abubuwan da yanzu ake yi na wani tattalin kasa na America abubuwa ne wanda su policing Obama ne, sai yanzu ake ganin wato yaduwar su, saboda baya canja shekara da ko shiru, saboda haka America za ta ci gaba, America za a iya samun wani wanda zai sake shirye ta ko wani wanda zai gyara America nan gaba, duk wannan ka duba tarihin, an kika duba tarihin America, abubuwa ne wanda sun faru, watakila su ya fara ci gaba, as a whole abubuwa suna canza wa America, saboda kalan America na canza wa abubuwa, yawanci wanda kika ga sun bi bayan Trump yanzu mutane ne wanda suna ganin karfin su yana neman ficewa daga hannun su, saboda yanzu mutane kalan mutane masu kala in kika hada su sun fi wato farare yawa a kasar nan, saboda haka wasu tsoron wannan abun yake ba su tsoro, shi yasa kika ga Trump ya zo yana faɗan irin maganganun da suke tunani su a zuciyar su, amma ba su da ƙarfin gwiwar faɗa, Trump yana faɗa musu zai hau stage a duniya suna just ya faɗa musu, in kika duba duk ƙasashen duniya haka ne, a Germany suna haka suke, a wato a Britania haka suke, da shauran ƙasa, da Brazil yanzu ma haka suka fara, saboda in su kowa ya ga ƙarfin abubuwa, ƙarfin mulki na neman ficewa a hannunsa, haka suke reacting, saboda haka America za ta ci gaba ko da Trump ko ba Trump, kuma America za su iya zaɓen Democrats, haka suke, saboda su sun san lokacin da za su canza su zaɓi Republicans in abubuwan da Democrats suka yi ba sa so, haka kuma abubuwan da Democrats suka yi ba sa so za su zaɓi Democrats, saboda ba sa son gwamnati duk gaba ɗaya haka, saboda akwai abin da suke kira check and balance.
Kyan garin kenan.
Yawa to nagode kwarai da gaske Aminu Eliakub daga Ohio, Malam Yahaya Nok daga Minnesota, da kuma Hajiya Huraira Musa daga New York. Nagode kwarai da gaske.
To madalla a gaida Grace da kuma tawagarta. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba bayar da takaitaccen labaran duniya.
Ba mulki da ake zarge sa da aika da sakon mabamai ga wasu manyan yan siyasa na jam'iyyar Democrat da ma wasu masu sukar da milin shugaban Amurka Donald Trump, kotu ta ce a ci gaba da tsare shi kada a bashi beli a bayyanarsa farko wanda ya yi a kotun tarayya birnin New York a jiya Talata. Karamar lauyan gwamnatin Amurka Jane Kim ta ce Cesar Sayoc, wanda aka mayar da shi zuwa New York daga Florida, babban hadari ne ga jama'a, haka zalika kuma hadari ne ga sufurin jirgin sama. An dai tsage sauraron farkon zuwa ranar 12 ga watan Nuwamba na wannan shekarar. Ana zargin Sayoc ne da aikewa da sako na kunshi guda 16 dauke da bama-bamai, wanda a ciki ya aikewa tsofaffin shugabannin Amurka da suka hada da Barack Obama da Bill Clinton da ma tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da wani hamshakin attajiri mai biliyoyin dala George Soros da kuma tashar CNN. Sai dai babu wani bab da ya tashi kafin a gano, haka zalika babu wanda ya samu rauni.
to ma Adalla a gaye shi ka baba kafin mu salama muna mika sakonta Aziya magana zifi sani da sauran iyalai bisa ga rasuwar mahaifinsa Alhaji Sani Flawo Kumel Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu karshen to masu sauraro an maka karshen shirin namu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu amma dan baba ya koma kiri wanda ya gabatar da gabatarwa da kuma Chibahiro Dido ne wanda ya bada umarni da ma engineer mu ne Craig Bans Ni sarfil hashin gumen nake cewa sai mun haɗu in an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.